نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودي والله مدوكاكين سركي دا يقدري حدوارمو a wannan majalisi da muke karanta tarihin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin a wannan masallaci na asibitin tarayya Federal Medical Center dake garin Azare a jihar Bauchi wannan ita ce halka ta 23 a wannan yammaci na juma'a 10 ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yana da shekara 1445 wanda yake daidai da 28 ga watan 7 shekara ta 2023 a halkar da ta gabata babin da muke karatu kansa shine as-safaru ila sham tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa sham waye ya tafi da shi babban sa lokacin da ya fita zai tafi kasuwanci zuwa sham din annabi kuma sallallahu alaihi wa sallam saboda yanda ya shaku da shi ya nuna rashin amincewarsa akan babban nasa ya tafi ba tare da shi ba wannan yasa babban nasa ya tausaya masa ya dauke shi suka tafi tare kamar yadda muka karanta sun isa wani gari da ake kiransa Busra mafarin Sham anan ne suka yi kicibus da bukkan wani mutum mai ibada da ake kiransa Bahira ko kuma Buhaira da fatha wa ba'un ko kuma da dhamma wa ba'un suka yi kicibus da bukkan wannan mai ibada a yayin da mai ibadar ya fito tun suna nesa gabanin su iso ya kura musu ido bai dauke ba har suka iso area inda bukkar tasa take inda suke yada zango suka sauka a gurin amma suna mamakin yanda aka yi wannan mai ibada a yau bai dauke idanunsa ba daga gare su alhali a baya kuma za su zo su karishi abin da za su yi har su wuce ba tare da ya daga kansa ba to amma wannan karon kuma sai gashi yadda ya tsira musu ido kuma ya tabin su da kallo a zuwa lokacin da suka je suka sauka suka yada zango suka bude hajarsu da take tare da su na guzurinsu to shine wannan mai ibada ya zo ya same su ya ratsa ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya nuna shi yana cewa wannan manzon ubangijin talikai ne Allah madaukakin sarki zai aiko shi rahama ga al'ummar duniya gaba daya mutanen makka da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambayi wannan mai ibada ya akai ya fahimci haka yace tunda kuka gangaro daga yankin makka na gababuwan wata bishiya ko wani dutse face ya fadi ya masa sujjada alhali kuma bassa sujjada sai ga manzo wannan yake nuna min cewa wannan yaro da kuke tare da shi manzo ne Allah madaukakin sarki zai aiko shi rahama ga talikan duniya gaba daya to anan ya shiga musu abinci abinci sosai na alfarma ya fito da abincin ya kawo musu sanda ya fito da abincin annabi sallallahu alaihi wasallam baya shine yasa aka aika aka je aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yazo sai tarar da gurin ya cika inuwar da suka sauka gare ta wannan bishiyar ta cika babu wata inuwa da annabi zai zauna karkashin ta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna inda sahu ya kare bishiyar sai ta karkata ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa bayan sun kammala cin abincin shi wannan mai ibada da ake kiransa Bahira ko Buhaira ya sake tambayar su waɗannan ƴan kasuwa na Makka Quraishawa kan cewa wane ne wakilin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka nuna babbansa Abu Talib to shine ya roki babban nasa akan ya maida shi gida saboda yana tsorace masa kaidi da makirci na nasaran Sham kuma su yanzu sun doshi Sham to rufe bakinsa ke da wuya yana juyawa sai ya ga wasu mutane kusan guda bakwai ya ga wasu mutane a tsaye a kansa kusan mutum bakwai alamu ya nuna cewar waɗannan mutane akwai abin da suke nema ya tambaye su ku daga ina suka ce mu daga Sham muke me ke tafe da ku suka ce mun ji labari cewar wannan annabi da Allah subhanahu wa ta'ala aka ce zai aiko shi wannan watan zai fita daga ina daga garinsa garin Makka kuma ba ko ina ya nufa ba sai yankin Sham to shine aka rarraba mu hanyoyi daban-daban akan kowa ya fita neman sa kenan farauta annabi suke saboda malamansu da bokayansu sun bayyana musu cewar annabi a cikin wannan wata zai fita daga garinsa garin Makka suka ce mu sai aka turo mu ta wannan hanyar kuma da muka zo muka ga waɗannan mutane muka ga yaron nan sai muka ga siffofin da aka ambata mana na annabin yaron din ya hada su to shi yasa kaga mun zo mun tsaya a nan kenan yanzu me ya kawo su sun zo su tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce musu shin kuna ga yanzu abin da Allah ya kaddara ya hukunta akwai wanda ya isa ya hana faruwarsa suka ce ko kadan ce to saboda haka wannan matashi da kuke gani Allah ya hukunta zai zama annabi saboda haka gara ku mai da wukacenku ko kun ki ko kun so zai zama annabi ku hakura in kuka ce za ku yi fito na fito da ikon Allah ku ne a wahale to wannan yasa sai jikinsu ya yi sanyi wannan duk mun karanta kissar nan ko a makon da ya gabata wannan yar matashi ya ce wannan yasa jikinsu ya yi sanyi to shine suka fasa aniyarsu ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam su tafi da shi to amma kuma wani hanzari ba gudu ba yanzu tunda sun zo sun ga annabi kuma ba su ɗauke shi sun tafi da shi ba alhali kuma don haka aka turo su yanzu in sun koma waɗanda suka turo su me za su gaya musu kuma dole labari zai iske su cewar sun haɗu da annabin amma sun ƙi ɗaukarsa to wannan yasa suka yi tunanin su zauna tare da wannan mai ibada su ma su ci gaba da ibada har mutuwa ta zo ta ɗauke su su ci gaba da cin guzurinsa dama yana da guzurinsa a tare da shi to a nan shi wannan mai ibada Bahira ya roƙi babban annabi Abu Talib a kan ya maida shi Makka shine ya haɗa shi da wani mutum a kan ya koma da shi garin Makka saboda tsorace masa mai zai je ya zo dangane da shiri mummuna a kansa na Nasara na Sham to shine ya haɗa su da guziri aka koma da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kissa da muka karanta ta kamar yadda muka yi bayani a wancan karon Imamu Tirmidhi ya fitar da ita a cikin sunan ɗinsa wato riwaya ce wacce take malaman hadisi sun inganta ta muka ce galibi malaman hadisi sun inganta riwaya mutum ɗaya ne ya raunata ta cikin masu bincike da nazari kan hadisi shine Imam Adh-Dhahabi. To amma Imam Adh-Dhahabi me yasa ya raunata ta? Saboda ƙarshen kissa da aka ce babban nasa sai ya hada shi tare da Bilal da Abubakar. To kaga a ce babban annabi ya hada annabi da Bilal da Abubakar akan su maida annabi Makka, wannan hankali ma ba zai kama ba, saboda Bilal zai iya yiwa lokacin ba a haife shi ba, dan shekarun da annabi ya bashi za su iya haura 12. To taya za a yi wanda ba a haife shi ba a ce shi ne babbansa ya hada shi da shi ya maida shi Makka? Sannan in mun zo kan Abubakar, annabi ya girme shi da shekara 2. Annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a shekarar giwaye, Abubakar kuma an haife shi bayan hadisar giwaye da shekaru 2. To taya za a yi dan shekara 10 a hada shi da dan shekara 12 a ce shi dan shekara 10 shi zai mai da dan shekara 12? Kaga ai ba zai taba yuwa ba, saboda dan shekara 12 yafi wayo da tunani da hankali sama da dan shekara 10. To waye zai mai da dan uwansa a cikin su? To wannan ƙarshen kissar shine ya sanya Imam Adh-Dhahabi ya ce kissar mai rauni ce, amma kuma ba mai raunin bace. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi magana kan riwayoyin hadisin ya ce wannan gabar ita ce bata inganta ba ƙarshen nan, amma sauran bayanan da suka gabata hadisin duka ingantacce ne matanan wa sanadan, ta fiskan matanin hadisin da kuma sanadin hadisin. Amma in an zo wannan gabar ta ƙarshe matanin hadisin akwai nakara a cikinsa, akwai abinda hankali ba zai kama ba. Shi kuma hadisi du hadisin da kaji in dai ingantacce ne za ka ji yana tafiya da tacaccen hankali, amma in ka ji hadisi ya sabawa tacaccen hankali to in ka bibiye hadisin za ka tarar ba shi da inganci. Wannan kissar da muka karanta ta mun ce akwai darussa da fa'idoji da malamai suka fitar ƙarƙashin kissa ɗin. Ba mu ɗauki guda 4 ko 5 daga ciki. Ta farko mun fara bayaninta a wancan haɗuwar, sai kuma lokaci ya cin mana. Muka ce abu na farko da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta Bahirar Rahib, ta tafiya da aka yi da annabi zuwa yankin Sham. Bahira ya sa aka maida annabi sallallahu alaihi wasallam. Babbar fa'idar da za mu fita da ita ta farko ƙarƙashin wannan kissar, za mu fahimci cewar wannan kissar dalili ce da take tabbatar da cewa ahalul kitabi, tunda Bahira yana cikin ahalul kitabi, yana cikin wanda suka karanta addini na annasara, suka kware suka goge a bangaren kuma suka zama malamai. Ya karanta littafin Injila ma shi yasa ya gane annabi da siffofinsa, shi Bahira. Sannan kuma mutanen da aka turo su zo su safi da annabi, ai sun karanta tarihin annabi da siffofinsa ne a cikin littattafansu, da kuma a ina za a aiko shi, yaushe za a aiko shi, duk wannan sun karanta cikin littattafansu. To kaga wannan kissar da muka karanta babban dalili ne, ko babban dalili ce da za ta tabbatar da cewa ahalul kitabi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka karanta cikin littafinsu, sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu. Haka Allah ya ba mu labari cikin Alkur'ani, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, inna ce ahlul kitabi yahudu da nasara gaba daya sun san annabi sallallahu alaihi wasallam farin sani, saboda sun karanta siffofinsa dalla dalla. Shi yasa a duk inda suka ganshi ba sai an musu karin bayani ba, suna ganin sa za su ce wannan shine annabin nan da aka mana bayani a cikin littafin mu, mai dauke da siffa kaza, mai dauke da siffa kaza, wanda za a aiko shi a matsayin annabi na ƙarshen zamani. To kaga wannan babban dalili ne, wannan kissar babban dalili ce da za ta tabbatar mana kan cewar ahlul kitabi sun san annabi, sun karanta siffofinsa a cikin littattafansu. Za mu buga misalai guda biyu, misali ɗaya ɓangaren Yahudawa, misali ɗaya ɓangaren Nasara, da zai tabbatar da cewa sun san annabi, kuma littattafansu sun ambaci siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dai kin imani da annabi da suka yi ba komai ya hana su su yi imani da annabi ba sai hasada to su kuma wanda suka biyo bayan su in ka ce ba hasada bace ta sa su kin yin imani da annabi ba za ka ce suna tafiya ne kan addinin iyaye da kakanni su na farko hasada ce wanda suka rayu da annabi a zamani guda hasada ce ta hana su su yi imani da annabi amma sun karanta siffofin annabi dalla cikin littattafansu yahudawa sun karanta cikin attaura siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan nasara sun karanta cikin injila siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam to tun a wancan zamani sun yi ta kokarin goge siffofin nasa suna caccanja wasu abubuwa da aka bayyana na siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin littattafansu to amma wannan kuma bai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da ubangijinsa ya aiko shi da su ba misali ɗaya na farko da zamu dauka nace zamu dau misali a bangaren yahudawa littafin yahudawa at-taura ya bayyana siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka fara bayani kansa wanda imamu al-bukhari ya fitar da hadisin a cikin sahihinsa hadisin an samo daga ata dan yasar Allah ya masa rahama babban tabi'in musulunci cewa ya zo ya samu abdullahi bin amr bin al-as shi ata dan yasar tabi'i ne ya zo ya samu abdullahi bin amr bin al-as yana ce masa ya masa bayani mana dangane da siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa bayani dangane da siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abdullahi dan amru dan as yace siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna nan cikin alqur'ani kamar yadda at-taura ita ma ta zo ta bayyana wata riwayar kuma ta bayyana cewa shi ata dan yasar ya nemi abdullahi ibn amr ibn al-as ya bayyana masa siffofin annabi da aka ambata cikin at-taura to abdullahi dan amr dan as da ya tashi bashi amsa sai ya ce irin siffofin annabi da aka ambata cikin alqur'ani irin su ne aka ambata cikin at-taura kenan wannan yana nuna abdullahi ibn amr ibn al-as ya karanta littafin at-taura ai mun karanta wannan gabar ko satinta abdullahi ibn amr ibn al-as a hadisin da imamu ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa cewa wata rana ya kwanta bacci sai yayi mafarki cewa hannayensa guda biyu ɗaya daga cikin hannayen akwai kitse ya ga kitse a ɗaya daga cikin hannayensa guda biyu ɗaya daga ciki kuma ya ga zuma kuma yana lashe wannan zuman da ya gani a hannun nasa to galibi idan suka yi mafarki suna zuwa su samu annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan mafarkin su bayyana annabi su jime annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce Abdullahi dan Amr dan As da ya tashi daga bacci asuba tayi aka zo masallaci sai je samu annabi yake bashi bayani cewa ya kwanta bacci yayi mafariki kan ya ga kitse a hannayensa da kuma zuma kuma yana lasa annabi amsar da ya bashi shine cewa kana karanta littattafai guda biyu littafin at-taura da kuma qur'ani to tun daga na abdullahi dan amru dan as sai yake karanta littafin at-taura dama qur'ani kam yana karanta shi kuma yana haddansa to tun da annabi ya masa wannan batu sai yake karanta littafin at-taura to in ba a mance ba ai mun yi bayani cewar sayyidina umar Allah ya dade shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da takaddu a hannunsa yana karantawa ya tambaye shi waɗannan fa waɗanne irin takaddu ne haka a hannunka ya Umar yace ya Rasulullah wallahi wasu takaddu ne na at-taura na gani suka burge ni shine nake karanta su annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ji dadin haka ba ya mai da martani mai zafi wa sayyidina Umar yace a mutahawikuna ibn al-khattab shin kurre ni abin da nazo muku da shine na al-qur'ani to alladhi nafsi bi yadi kad ji'tukum biha bayda'a naqiyya yace na rantsa da wanda raina ke hannunsa shi al-qur'ani nan da nazo muku da shi tacacce ne tsaftacacce ne ba ko kwanto cikin sa babu shakka to yanzu a nan gurin zan sake maimaita tambayar da nayi wancan sati Abdullah ibn Amr ibn al-As annabi ya ce masa ina ma yana karanta at-taura da qur'ani ko nan kuma ya ce wa sayyidina Umar da ya ganshi yana karanta littafin at-taura yake cewa shin kurre ni abin da nazo muku da shi ne ka kaman annabi yana nuna wa sayyidina Umar ya rungumi qur'ani shi yake anan kuma yana ce wa Abdullah ibn Amr ibn al-As ina ma yana karanta al-qur'ani da kuma at-taura za a iya tuno bayanin da muka yi a wannan gabar kaman riwayoyin a zahiri kaman sun yi karo da juna ko nan ya ce wa Abdullah ibn Amr ibn al-As ina ma yana karanta at-taura da qur'ani nan kuma ya nuna sayyidina Umar bacin ransa da ya ganshi yana karanta takaddun at-taura to ya za mu hada riwayoyin mai amfani da su an tuno bayanin da aka yi wancan sati abun da ya sa na dauko abun saboda kar kawai mu ci gaba da bayani inda muka tsaya kuma sai a kasa hada kan hancin abun to shi yasa na dan mana matashiya na dan koma baya kadan amma ai mun yi wannan bayanin ko an dan mance wata kila an mance ba mance ba na jayyid kaji amsa ce wanda aka bayar irin ta satin can cewa dalilin da yasa annabi ya nuna wa sayyidina Umar bacin ransa dan kar su shagalta da barin alqur'ani su rungumi at-taura to kaga ai Abdullah ibn Amr ibn al-As ai ba ce masa yana karanta at-taura kawai ba ce masa yana karanta at-taura da Al-Qur'ani kai kenan riwayoyin anan zai bayyana ba su da ba su yi karo ba saboda takaddun da annabi ya gani ai at-tauran ne kawai ya gani hannun sayyidina Umar to kenan kar su shagaltu da karanta at-taura al-hali ba shi bane littafin da aka saukar musu su bar al-Qur'ani al-hali al-Qur'ani da yazo muhaiminan ya zama mai rinjaye mai buwaya mai daukaka akan littafan da suka zo gabanin sa sannan ma hasali ya soke littafan da suka zo gabaninsa sai dai abubuwan da suka dace da wanda ya zo da su to su bai soke su ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sayyidina Umar wannan hukunci ya dau wannan tsatsauran mataki a kansa to muka yi bayani cewa Abdullahi dan Amr dan As tunda yana karanta at-taura da Ata ibn Yasar ya tambaye shi akan siffar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin at-taura sai ce ai yanda siffarsa tazo yanda siffar annabi sallallahu alaihi wasallam tazo cikin alqur'ani haka siffar tazo a cikin at-taura siffofin da Allah madaukakin sarki ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da su cikin alqur'ani irin su ne ya siffanta annabi da su a cikin at-taura wannan zai nuna maka cewa tattafan duka daga gurin Allah suke da littafin at-taura da al-qur'ani da littafin injila da al-qur'ani duk daga gurin Allah suke kawai dai an samu wasu ne da suka caccanja maganganun Allah da ke cikin littafan biyu littafan at-taura da littafan injila Abdullah ibn Amr ibn al-As yace ayar cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ya kai annabi lallai mu mun aiko ka shahidan a matsayin mai shaida ga al'ummar ka annabi zai shaida ranar tashin alkiyama gare mu al'ummarsa mutanen kirki zai musu shaida kyakkyawar shaida mutanen banza zai musu shaida mummuniyar shaida shi yasa ya ce shahidan wa mubashiran wa nadhira zai yi busharawa yazo yayi busharawa muminai da aljanna da ni'ima cikin kabari annabi ya bayyana mana cewa duk wanda ya mutu yana mutumin kirki zai samu kansa cikin ni'ima a cikin kabari alqabru rawdatun min riyadil janna shi kabari dausayi ne daga cikin dausoyin aljanna kaga wannan bushara ne yake yi wa mutanen kirki sannan kuma ya bayyana mana aljanna cewa cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba, kunne bai taba sauraro ba, zuciya bata taba hararo shi ba. To kaga wannan duk bishara ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa mutanen kirki. To siffarsa ta biyu mubashiran, siffarsa ta farko shahidan, zai yi shaida wa al'ummarsa gaban Allah subhanahu wataala. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Kowace al'umma za a zo mata da mai shaida, shine annabinta. Annabi kuma za a zo masa yi shaida akan mu, sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi ya isa. Wanda suka rika zai musu kyakkyawan shaida, wanda suka yi watsi da shi zai musu mummunan shaida. Mubashiran kuma zai yi bishara kamar yadda muka yi bayani wa mutanen kirki da ni'imar da za su samu cikin kabari, da kuma kwanciyar hankali da za su samu kansu ciki da nitsuwa ranar tashin kiyama, ranar da ake cikin firgici da tashin hankali, da kuma ƙarshe burin kowa da kowa shine aljanna. Duka wannan annabi ya yi bisharansa. To kaga Allah ya siffanta shi cewa mubashiran, shi mai bishara ne, sannan kuma wa nadhiran, shi mai gargaɗi ne. Yana gargaɗiwa kafirai da munafukai da mutanen banza akan uquba Allah tun daga kabari, saboda annabi ya ce alqabru rawdatun min riyadil janna aw hafratun min hufarin nar. Shi kabari da ka gani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna, ko kuma rami daga cikin ramummukan wuta. To kaga cewa rami cikin ramummukan wuta, wannan gargadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa kafirai da munafukai da fasikai waɗanda suka kaucewa turbarsa. Waɗannan siffofi da Allah subhanahu wataala ya siffanta annabinsa da su a cikin alqur'ani, cikin suratul ahzab ya siffanta su da makamantansu a cikin littafin At-Taura. Shine Abdullahi dan Amr dan As yace a cikin At-Taura kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran. Mun ji irin na suratul ahzab ko suratul ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Na cikin sura, na cikin At-Taura kuma ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyin. Nan ne kawai bambancin wa hirzan lil ummiyin, amma farkon sa zamu ji irin farkon wata ayata suratul ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, inna arsalnaka shahidan, lallai mu mun aiko ka a matsayin mai shaida kamar yadda aka bayyana cikin alqur'ani. Yannan daga cikin siffofin da aka siffanta annabi da su cikin alqur'ani da kuma cikin At-Taura, shi mai shaida ne ga al'ummarsa. Wa mubashiran, kuma an aiko shi a matsayin mai bishara ga al'ummarsa, amma mutanen kirki cikin su. Kaga cikin alqur'ani ma an siffanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da wannan siffa. To sai aka ci gaba da wasu siffofi da aka siffanta annabi da su a cikin At-Taura, cewa wa hirzan lil ummiyina, kuma shi kariya ne, garkuwa ne wa al'ummiyin. Anan gaban muka tsaya, haka ne wancan sati, anan gaban muka tsaya. To muka ga mu fara daga nan kamar mun datsa daga tsakiya, sai muka ga mu dan koma baya dan mu hada hancin abun. Wa hirzan lil ummiyin, annabi shi garkuwa ne ga ummiyin. Su waye ummiyun? Muka ce Larabawa, wanda yake tare da su sune ummiyai. Me yasa aka kira su da ummiyai? Saboda garin Makka ana kiranta ummul qura, su kuma ƴan Makka ne. Tunda ƴan Makka ne sai ake ce musu ummiyuna, ake danganta su zuwa ga garin da suka fito gare shi. Wannan wani kauli ne cikin maganganu na malamai. Wasu malaman kuma suka ce a'a, ummiyuna da ake faɗi sune waɗanda ba su iya rubutu ba da karatu. Wannan kuma dalili ya fassara ko ya ƙarfafa wannan ra'ayi na biyu. Hadisin da muka kawo wancan sati, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsibu ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Ya ce mu al'umma ce ummiyai. Me ma'anan ummiyai? Yanzu zai fayyace mana abin da ake nufi da ma'anan ummiyai. Ya ce la naktubu wa la nahsibu, ba ma rubutu kuma ba ma lissafi. Kenan ba su iya rubutu ba, ba su iya lissafi ba, ba su iya karatu ba. Yanzu in ka zo kana musu lissafi cewa wata kwana 29 ne, ai ba su iya lissafi ba. To sai ya ce ashharu hakadha wa hakadha wa hakadha, wata da kuka gani haka ne kagan an yi haka ya tso guda biyar guda biyu an samu nawa goma wa haka za an sake samun goma ashirin kenan wa haka za an samu tara tunda ya nada daya kenan kada goma da tara ya baka ashirin da tara kenan lissafin wata kwana ashirin da tara ummiyai sun fahimci annabi me yake nufi saboda me su basu iya lissafi ba kuma basu iya rubutu ba to anan da aka siffanta annabi cewa shi hirzan ne lil ummiyin kariya ne ga ummiyai ma'ana mutanen da basu iya rubutu ba kuma basu iya karatu ba sune mutan makka to tambayar da muka yi ita ce me ake nufi cewar annabi garkuwa ne kariya ne ga mutanen makka me ake nufi da wannan siffa da aka siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ita sannan ai mun san cewa shi annabi ai ba iya mutan makka aka aiko shi ba ko wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira Allah ya ce ba mu aiko ka ba face ga duk dokacin mutanen duniya gaba daya bashiran kana mai bushara wa nadhiran kuma kana mai gargadi yace wa kanan nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan Allah in ya tashi aiko annabi cikin annabawan da suka gabace shi Allah yana aiko annabi ne gurin mutanen sa a kebe annabawan da suka gabace annabi ko manzannin da suka gabace annabi ba manzon da aka aiko shi gun mutan duniya gaba daya adawa an aika musu wa annabi hudu ko samudawa an aika musu annabi salihu madiyana an aika musu annabi shu'aibu banu isra'ila annabi musa hawariyun annabi isa to amma annabi fa duka aka aiko shi gare su to me yasa anan siffarsa da ake bayanin ta anan cikin at-taura aka ce hirzan lil ummiyin shi mai bada kariya ne wa ummiyai alhali ba iya ummiyan aka aika shi gare su ba an aika shi zuwa ga ajam da arab yace la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa babu bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba sai da takawa takawa ita take bambancewa inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku girma da karamci da matsayi a gurin Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah kenan dan mutun ya zama balarabe ba shi zai bashi kariya gurin Allah ba in ya kauce hanya Allah Allah zai iya jefa shi cikin wuta yanzu Abu Lahab ba balarabe bane ba ba Quraishi bane amma yanzu haka yana wuta Abu Jahal ba balarabe bane kuma ba Quraishi kasantuwarsa balarabe kuma ba Quraishi bai hana shi shiga wuta ba to me wannan bayani ke so ya fito mana da shi wannan gabar me take so ta bayyana mana cewa daga cikin siffofin annabi at-taura hirzan ne lil ummiyina shi kariya ne ga al-ummiyun me ma'anan annabi shi kariya ne ga al-ummiyuna ko akwai wanda ya gano cewa annabi shi hirzan ne lil ummiyin kariya ne ga ummiyai alhali annabi ba iya gare su aka aiko shi ba an hararo mana to abun a fili yake karara yake annabi kariya ne ga al'ummarsa gaba daya to amma me yasa a nan gurin tunda ai annabi yake bayyana a cikin hadisi cewar duk annabin da Allah ya aiko ya bashi addu'a kwaya daya wacce in yayi wannan addu'an garanti Allah ya karbe ta ko tantama babu yace ni da nazo sai na taskace wannan addu'ar tawa ta zamanto ceto ga al'umma ta ranar tashin kiyama kaga al'ummarsa dukan mu al'umma annabi ne da mu da larabawa na zamanin nan da ma larabawa na zamanin sa dukan mu al'umma annabi ce annabi ya ce shi addu'arsa ya yi bukin ɗinta ya ajiye ta saboda ran tashin kiyama zai yi amfani da ita wajen yin ceto wa al'ummarsa amma ya ce duk al'ummarsa za su samu amma da sharri ya zama baka shirka da Allah. Duk wanda baya shirka da Allah, ran tashin kiyama annabi ya masa alƙawarin yi masa ceto gaban Allah subhanahu wata'ala. To kaga annabi garkuwa ne ga al'ummarsa gaba daya. To amma me yasa anan gurin aka ce hirzan lil ummiyina? Shi annabi garkuwa ne wa ummiyai, ummiyai kuma sune mutan Makka. Abin da yasa aka faɗi haka, aka siffanta annabi da wannan siffa a cikin At-Taura, annabi a wancan lokaci, lokacin da ya bayyana cikin su, ai yana zaune cikin su, zaman annabi a cikin su garkuwa ne gare su. Duk ta'asan da za su yi, duk barnar da za su yi, Allah ba zai halakar da su ba, matukar annabi yana cikin su. Kun ga kenan annabi ya zama mai garkuwa gare su. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سوف الله بزي عذبتار da su ba, matukar kana cikin su. Annabi ya zauna cikin mutan Makka bayan yi masa wahayi tsawon shekara 13. To nan shekara 13 Allah ya dau alƙawari ba zai sauko musu da azaba ba, duk irin butulcin da zasu yi wa Allah, saboda me? Saboda annabi yana cikin su. To kaga kasantuwar annabi cikin su ya zama me? Garkuwa a gare su. Shine ma'anan hirzan lil ummiyin, kai garkuwa ne ga ummiyai mutan Makka, garkuwa ta wajen azabtar da su duk da sun kauce tafarkin Allah, sun bujire wa Allah, sun yi butulci wa ni'imomin Allah, sun ki su bauta wa Allah, amma Allah bai musu hukuma ba, Allah bai azabtar da su ba. Me yasa? Saboda kana cikin su, ka zama musu garkuwa. Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihi, wannan alƙawari ne na Allah. Allah ba zai azabtar da su ba, matukar kana cikin su, Allah ba zai azabtar da su ba. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna, Allah ba shi azabtar da su matukar suna neman gafararsa. Shi yasa malamai suka ce di yanayi da al'umma suka samu kansu a ciki, na tashin hankali, na bala'i, na matsi, na jarrabawa ta rayuwa, idan suka lazumci istighfari to Allah zai yaye musu. Ɗan uwa, ina muke ga istighfari? Mun manta istighfari ne? Allah shi ya dau alƙawari, wa'dullahi kuma la yukhlifu Allahul mi'ad, Allah in yayi alƙawari baya saba alƙawarinsa. Ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna, Allah baya azabtar da al'umma matukar suna istighfari. To mu kuma mu mance da istighfari, sai mu yi ta zagin shugaban ƙasa da gwamna, mai ta zagin 'yan majalisu da senators, ai duk su ne, ai kaza. Mun mance da istighfari, mu koma ga istighfari mana, mu ga canji. Yanzu za mu ga canji daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne abin da gabar nan ta kunsa na siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi a cikin At-Taura, cewa shi hirzan ne lil ummiyin, garkuwa ne ga ummiyai, wato mutanen Makka. Yanzu mun samu siffofi nawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta annabinsa da su a cikin At-Taura? Ana tafi tare da ni? Mun samu siffofi nawa? Na'am? Mun samu siffofi uku ko? Ya ayyuha annabiyyu inna arsalnaka shahidan, an siffanta shi da cewa shi mai shaida ne ko ga al'ummarsa. Wa mubashiran, kuma mun aiko ka a matsayin mai bushara. Wannan siffa ce ta biyu da Allah ya siffanta annabinsa da ita cikin At-Taura. Waɗannan siffofi guda biyu ya siffanta shi da su cikin Al-Qur'ani ko? Ya ayyuha annabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, cikin suratul Ahzab. To sai siffa ta uku, wa hirzan lil ummiyin, kai garkuwa ne ga ummiyai mutan Makka. Yanzu mun samu siffofi guda uku. Anta abdi wa rasuli, Allah ya ce anta abdi wa rasuli, wannan fa duk a cikin At-Taura ne. Wannan zai tabbatar muku cewa Yahudawa sun karanta siffofin annabi a cikin littafinsu na At-Taura. Allah ya ce anta abdi wa rasuli, kai bawana ne kuma manzona ne. Ya jingina annabi zuwa gare shi, abdi kai bawana ne, kenan Allah ya girmama annabi da ya jingina shi zuwa gare shi. Wannan ita ake kira idafatu tashrifin, jinginawa na girmama. In Allah ya jingina halittansa zuwa gare shi, yana nuna girman wannan halitta tasa. Wa tahhir baitiya lit ta'ifina, ku tsarkake daki na ga masu tawafi. sai jingina daki zuwa gare shi dan ya nuna me girman dakin sa. To haka anan da ya jingina annabin sa zuwa gare shi dan ya nuna girman annabin sa, anta abdi wa rasuli, kai bawa na ne kuma manzo na ne. Sammaitukal mutawakkil, na kira ka da almutawakkil, Allah ya kira annabin sa da almutawakkil saboda annabi mai dogaro ne ga Allah, baya dofana zuciyarsa ko ransa akan kowa, yana dogaro ga Allah kuma yana da wadatar zuci bisa abin da Allah subhanahu wataala ya azurta shi da shi. Mutum ne mai tawakkali, mai dogaro ga Allah, baya kokawa kowa bukatarsa. Annabi zai wuni bai ci bai kwana bai ci ba, amma hankalinsa a kwance, bai taba koka ma wani ba. Wani a yau idan ya wuni ba a dora tukunya a gidansa ba, ya dinga zagaye masallatai, yana gaba ɗaya yau ban sa komai a bakina ba ni da iyalaina, yana kai ƙaran Allah gurin mutane. Abu Huraira cikin hadisin da Bukhari ya fidda shi a sahihinsa yace mun kasance a zamanin annabi abincinmu bakaken abubuwa guda biyu ne, in ji Abu Huraira yace da dabino da ruwa shi ne abincinsu, shi suke ci su rayu. Aisha Allah ya dade ita take cewa dan yayarta Urwatu bin Zubair tace mukan zauna mu ga wata sau ɗaya, mu ga wata sau biyu, mu ga wata na uku, ba a dora tukunya a gidan annabi ba. Za su zauna kwana 60 wata biyu tur, su ga jinjirin wata, su ga jinjirin wata, su ga jinjirin wata, jiran wata har uku, a jera kwana 60 ba tare da an dora tukunya a gidan annabi ba, kuma me ya ragu a jikinsu. Sai yake mamaki yace ya umma, ya khala, ita ce Uma, ‘yar uwar mahaifiya, ce ce to ya ke Uma ta, tunda ana wata biyu tur ba a dora tukunya gidan annabi ba, da me kuke rayuwa, tunda ai mun san bisa fitra halitta da Allah maɗaukacin sarki ya yi wa ɗan adam, in ya ci abinci ne zai rayu, in aka rasa abinci mutum zai iya mutuwa, wannan halittar da Allah ya halicci mutum da ita a kai kenan. To sai yake mamaki ya ce to da me kuke rayuwa ya ke Uma ta, ta ce da aswadan. Waɗanne ne aswadan? Dabino da ruwa, su ci dabino su bi shi da ruwa. Sai da suka yi wata biyu suna wannan rayuwar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan zai tabbatar maka da tawakkalin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wadatar zuciyarsa. Yake cewa law annakum tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Da a ce ku za ku yi dogaro ga Allah, hakikanin dogaro, to da Allah zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu. Tsuntsu baya zuwa ya ajiye abincin da zai ci gobe, ko abincin dumame, ya je ya ci abinci da ya ci ya koshi sai ya ce bari na ɗauko wanda zan yi karin kumallo da shi, baya haka. Idan kundunsa ya cika, hankalinsa kwance, zai dawo ya shiga cikin akurkinsa, ko ya dawo ya hau kan bishiya ya yi baccinsa mai daɗi, iska tana kaɗawa. In gari ya waye kuma ba shi da abin da ya aje zai karin kumallo, ba shayi, ba buredi, ba dumame, kuma hankalinsa a kwance haka zai fita. Tawakkaltu fi rizqi ala llahi khaliqi wa aykantu anna llaha la shakka raziqi, inji Imam Shafi. Yace tawakkaltu fi rizqi, nayi dogaro ga Allah dangane da arziki na. Tawakkaltu fi rizqi ala llahi khaliqi, nayi dogaro ga Allah wanda ya halicce ni dangane da arzikina. Wa aykantu la shakka anna allaha raziki, yace ina da yaqini ko shakka ko makawa ko tantama babu Allah zai azurta ni. Wa ma yakumir rizqi falaysa yafutu, duk abin da arzikina ne, wannan Allah ya hukunta cewar arzikina ne, to ba yanda za a iya kufce mu. Walau kana fi qa'il biharil awamiki, koda yana can kasan kogi, ba inda za a iya kufce mu sai na samu abuna. To inda mutum ya kula da wannan, ai da ba zai na wahal da kansa ba, ko yana zargin wani, ai wani ne yayi kutun kutun aka hana shi, ko ai da bakin wani, ko ai laifin, a ya san abin da ya samu fa Allah ne hukunta zai samu, abin da bai samu ba ko duk mutan duniyan nan za su sadu dan su bashi, wallahi ba za su iya ba. Abun kuma da ya samu, da a ce duk mutan duniya za su haɗu don su kawar masa, ba za su iya ba. In dai Allah ya hukunta cewa wannan nawane ne, ya ayyana nawane ne, wallahi a ce duka mutan duniyan nan su haɗu don su kwace wannan abun, ko su karkatar da wannan abun daga wannan nan, ba za su iya ba. shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zamu yi dogaro ga Allah yanda tsuntsu ke dogaro ga Allah subhanahu wataala zai dawo gidansa cikin sa ba komai yace taghdu khimasan wa taruhu biqana zai dawo gidansa a koshe amma in ya kwana ina abincin da ya ci ya tafi zai wayi gari da me da yunwa shine taghdu khimasan za ta tsuntsaye za su yi sammako cikin sa a tatse ba komai amma da yamma taruhu biqana za su dawo bulbul sun koshe babu tsuntsun da ya taba fita kiyo ya dawo ka ganshi cikin sa a tatse to da zukatan mutane za su zama irin na tsuntsaye da sun huta ba su da damuwa a rayuwa to annabi haka yake to shine anan Allah ya siffanta shi cewa sammaitukal mutawakkil na kiraka da almutawakkil mai dogaro ga Allah kuma haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai dogaro ne ga Allah akwai wata kissa wacce Imam al-Bukhari ya fidda ita cikin sahihinsa ta Abu Huraira Abu Huraira mun san yana cikin talakawan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba su da cin yau balle na gobe Abu Huraira in an idar da sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ya fita ya je tsaya a hanyar da sahabban annabi ke wucewa fatan wani ya dauke shi ya tafi da shi gidansa ya je ya ci abinci abincin dare saboda cikin sa a tatse yake wata ran an idar da sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya dauki dutse ya daura cikin sa ko zai dan ji dama-dama saboda cikin kamar zai hade da bayan sa saboda me saboda yunwa yakan fadi gaban minbarin annabi ya suma saboda yunwa wani ya ganshi sai ya ce wannan mahaukaci ne ce ba hauka bace yunwa ce kawai tai tsanani to wata rana an idar da sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya dauki dutse saboda yanda yunwa ta ci ta cinye ya daura a cikin sa ya fita hanyar da sahabban annabi ke wucewa ya je tsaya fatan wani ya dauke shi ya kai shi gidansa ya ci abincin dare yana tsaye can sai ga sayyidina Abubakar ya taho sai ya ce alhamdulillah Abubakar ya zo ya masa sallama ya maida sallama ya ce sai na tambaye shi ma'anan wata aya in ji Abu Huraira ya ce ayar na san ma'anarta amma ba wai ina so ya mun bayani bane dan ya dauke ni mu je gidansa in ci abinci saboda yanda yunwa take addaba ta yace Abubakar ya tsaya ya mun bayani dalla dalla ya mun sharhin aya ya wuce ya tafi abin sa sai na sake tsayawa ina tsaye can sai na hango Umar nace alhamdulillah yace Umar yana zuwa sai nace ina da tambaya da Allah Umar sai bismillah ce ayan nan ne nake so ka mun bayanin ta yace Umar ya tsaya masa bayani talla dalla ka da kansa ya tafi ya tsaya ya dinga tunani to yau Abu Huraira ko in je in kwanta ne haka ce ka yau ko in naje na kwanta haka ban san wani irin tashi zan yi da asuba ba yana haka can sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho annabi yana zuwa ya gane shi annabi yana da basira ya gane ya karanta a fiska Abu Huraira ya karanta damuwarsa Abu Huraira ma bai gaya annabi ga damuwarsa ba yace ya Abahir zo mu tafi saboda annabi yana ganin sa bai ma tsaya ya saurari wani abu daga gurin sa ba sai suka taho gida shi ma annabi fa ya san a gidan fa ba abincin akai ba kawai dogaro ga Allah irin na annabi shi yasa anan Allah ya ce sammaitukal mutawakkil na kiraka da almutawakkil mai dogaro annabi ya san bai bar abinci a gida ba kuma ya san babu abincin a gida ba kuma dalilin samun abincin amma tare da haka ya dauko Abu Huraira ya san Allah zai azurta shi saboda me saboda dogaronsa ga Allah ya zo ya shiga gida ya bar Abu Huraira a kofa da ya shiga gurin iyalansa sai ya ce akwai wani abu ne kaga fa bai san akwai ba sai suka ce masa eh akwai nono wance ta kawo kaga dogaro ga Allah shine law annakum tawakkaltum ala llahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr haka annabi yake do ya zan mutun ne mai dogaro ga Allah shi yasa Allah ke azurta shi ta inda baya zato baya tsammani wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu duk wanda ya zama mai dogaro ga Allah Allah ya isan masa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya zato baya tsammani muhimmancin tawakkali kenan karkana tsofana bukatunka da matsalolinka kan mutane ka tsofana kan Allah shine yayi mutane kuma arzikin duka na Allah ne to ka dogara gare shi mana ka samu arzikinsa karka koma kan mutane ka wahala indai mutane zaka na bibiya wallahi ka wahala
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يغضب إن سألته Allah shi in baka dogara da gare shi ka roke shi ka marerece masa bane ma yake fushi da kai dan adam kuma a lokacin da kai waita masa tambaya ne zai fushi da kai in ya hango ka sai ya ce gashi can mai tambaya nan bari in canja hanya amma Allah fa Allah maraba yake da kai annabi ya shiga gida yace akwai wani abu ne suka ce ya rasulullah ga nono ne wanta ta kawo nono ne wanda bai fi mutun daya sha ba annabi yace alhamdulillah yace Abu Hurairah bismillah Abu Hurairah ya shigo ya ga nono yace alhamdulillah yana murna a sai annabi yace masa je kaka kira ahlus suffa mun san ahlus suffa su ne mutanen da suka yi engaging din kansu wajen haddace alqur'ani da hadisan annabi da koyon su ta yanda ba su da lokacin zuwa su nemi abinci sai zama annabi duk abin da ya samu su yake kawo saboda ba su da lokacin da za su je su nemi abinci Abu Hurairah yana cikin su to annabi ya ce je ya kira su Abu Hurairah sai hankalinsa ya tashi yana ga nonon da bai fiye shanye ba shi kadai a ce aje a kira ahlus sufa da mutane ne da sun doshi 20 ya ce cap murna ta koma ciki wannan a zuciyarsa yake fadi ba annabi ya fada ba saboda san da ya ga nonon yayi dariya saboda irin yunwar da yake ji har ya daura dutse a cikinsa kuma annabi ya ce je ya kira mutane da sun doshi 20 ya ce ka ina ma da annabi ya bani kawai in shanye ya ce to amma ba zan ki umarnin annabi ba sai ya tafi masallaci ya ce ku zo annabi yana kiranku suka shigo annabi ya musu izini suka shiga gidansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Hurairah dauki wannan nono ka ba wani ya bashi ya sha ya sha ya sha ya koshi ya ce ba ma wane ma shi ma ya sha Abu Hurairah yana yau kan nikan haka dan koma ciki a tatsa duk za su shanya nonon nan duk sai da ya zage su suka sha suka koshi amma ba abin da ya rabu a nono annabi ya ce kowa ya koshi suka ce kowa ya koshi ya ce Abu Hurairah yanzu saurani da kai kawai ya ce ya rasulallah saurani da kai ya ce to dauki ka sha Abu Hurairah Abu Hurairah ya dauka ya sha ya sha ya sha ya ajiye annabi ya ce kara ya kara ya sha ya sha ya aje ya ce kara ya sha ya sha annabi ya ce kara ce annabi ba gurbin da zai shiga da kuma yana ga kamar fa yau fa murna ta koma ciki sai annabi ya ce ya ishe ka ya ce ya ishe ni to sai annabi ya karba ya shanye saura sallallahu alaihi wasallam wannan zai fito mana da tawakkalinsa to shine anan gurin Allah a cikin at-taura ya siffanta shi da cewa shi mutum ne mai tawakkali yace samaitukal mutawakkil waɗannan siffofin din yahuda sun karanta cikin littafinsu littafin at-taura Allah yace laysa bi faddin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq to yanzu siffofi nawa muka samu a baya mun samu siffofi hudu ne siffa ta farko shahidan ko mai sheda siffa ta biyu mubashiran mai bushara siffa ta uku hirzan lil ummiyin mai garkuwa da kariya wa ummiye sai siffa ta hudu mai tawakkali to wannan siffa ta biyar kenan laysa bi faddin siffa ta biyar wala ghalidin siffa ta shida wala sakhabin fil aswaqi siffa ta bakwai waɗannan siffofi dukansu Allah ya siffanta annabinsa da su cikin littafin at-taura yanzu wannan laysa bi faddin wala ghalidin ai Allah siffanta annabi da su a cikin alqur'ani ko wata aya fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli kaga irin wadancan siffofi da Allah subhanahu wataala siffanta annabinsa da su cikin alqur'ani da irin su ya siffanta shi da su cikin at-taura laysa bi faddin wala ghalidin can kuma ya ce fa bima rahmatin min Allah saboda rahama Allah subhanahu wataala ne linta lahu ka zama mai taushi gare su rahama Allah ce ta sanya annabi ya zama mai saukin hali mai taushin hali an Allah ya ce walau kunta faddan ghalizal qalbi da ka zama mai zafi mai dacin rai mai kaushi lam faddu min hawli didda sun tarwatsa sun kyale ka yanan ba a so mutun ya zama mai dacin rai mai zafi mai tsanani ka zama mai zafi mai tsanani sai kaga mutane suna gudun ka to irin wadancan siffofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta annabinsa da su cikin alqur'ani ga sunan ya siffanta shi da su cikin at-taura yace laysa bi fadlin annabi sallallahu alaihi wasallam ba me mummunan mu'amala bane haka malamai suka fassara al-fadl ba me mummunar mu'amala bace wala ghalidin sannan ba me kaushi bane wajen magana fadlin ba mai munanan mu'amalu bane mu'amala bane sannan ghalidin ba mai kaushi bane wajen furuci na fatar baka in ya tashi magana magana ce cikin sanyi cikin rahama cikin taushi cikin fahimtar juna ba magana bace wacce take kamar ana filin yaki ba haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake magana ba to amma nan gurin ai Allah ya sifanta annabi cewa shi mutum ne mai taushi ko mutum ne mai saukin hali mutum ne wanda ba shi da zafi ba shi da gilba ba shi ne zafi ba annabi ba shi da zafi to a cikin alqur'ani kuma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina sai ce me waghlud alaihim ka tsananta musu kuma an ce annabi ba mai tsanani bane ya za ku hada waɗannan nasoshin kun ga anan an ce laysa bi fadlin wala ghalidin shi ba mai tsanani bane shi ba mai zafi bane can kuma an ce waghlud alaihim kai tsanani wa kafirai da munafukai ya za mu yi mu hada kenan annabi yana da tsanani har za a ce yayi wa kafirai da munafukai sannan sayyidina umar Allah ya yarda da shi ya shigo ga annabi wasu mata suna gurin annabi waɗanne mata ne malamai masu sharhin hadisi sun tattauna sun ce matansa sun ce a'a ba matansa bane wasu mata ne daban suna ta haya haya ka san mata in sun yawa a guri control din gun sai ya zama ya gagara sai ta hayaniya haya wannan ta fada wannan ta fada har ma annabi baya tantance maganan wannan akan wannan sayyidina umar na shigowa sai suka yi tsamdaran su annabi yayi dariya yayi dariya yayi dariya yace ihan ibn al-khattab yace ma salaka ash-shaytan fajjan wa salakta fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik yace kai na jinjina maka ya kai dan khattab yace shedan tunda yake a rayuwarsa bai taba kama hanyar da ka kamo bai ganka face ya canza hanya da ya ga annabi yana dariya sai ya ce abhaka Allah sunnaka ya rasulullah kyakkyawan fata ce sai ce annabi me yasa ka dariya yace ina dariya ne waɗannan matan tuntuni suna ta hayaniya kaya kaya kace kace kana shigowa suka yi tsamdar kansu ransu kamar ruwa cinye su to shine nake dariya sai ce kai makiya gaban kawunansu shin yanzu kuna ganin kwarjini na ba za ku ga kwarjinin annabi ba sai suka ce anta afaddu wa aghladu min rasulillah ai kai kafi tsanani da zafi akan annabi kenan annabi yana da shi amma na sayyidina umar yafi nasa kun gane bayani to nan da yace waghlud alaihim ya zamu yi mu hada da siffar da annabi Allah ya siffanta shi da shi cikin at-taura kuma cikin alqur'ani walau kunta faddan ghalidan kaga anan gurin an nuna kwata kwata shi ba faddan ghalidan bane ba shi da tsanani ba shi da zafi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi a cikin at-taura cewa laysa bi faddin wala ghalidin shi ba mutum bane mai zafi ba mutum bane mai tsanani can kuma an ce yana ya yaki kafirai da munafukai ya musu zafi ya musu tsanani ya zamu yi mu hada nasoshin na'am yawa barakallahu fika ya mana amsa mai kyau shi ba mai zafi da tsanani bane akan mu'minai a kan su waye zafi da tsananin sa kafirai da munafukai ai mun gane a bayanin ko ya alladhina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina siffan mu'minai kenan suna kaskantar da kansu ga ƴan uwansu mu'minai amma masu zafi ne ga kafirai a izzatin masu buwaya ne da nuna kwarjini da nuna isa akan kafirai amma masu kaskantar da kansu ne ga muminai to haka annabi yake ba shi da tsanani ga mumini duk inda mumini yake annabi mai taushi ne gare shi kenan laysa bi faddin wala ghalidin annabi ba mai zafi bane ga muminai ba mai tsanani bane ga muminai amma can kuma da aka ce yaki kafirai ya musu tsanani kenan shi mai tsanani ne ga kafirai shi yasa Aisha ummuna Aisha Allah ya dade ita tace annabi tunda yake a rayuwarsa bai taba nuna bacin ransa ba dan an taba shi in kaga bacin ransa to an taba Allah subhanahu wataala inji Aisha Allah ya dade ita wala sakhabin fil aswaq lokaci ya kure ne ko za mu fassara wannan siffa ta bakwai lokaci ya cin mana wannan ita ce siffa ta nawa siffa ta bakwai ko to mu karkare akan ta wala sakhabin fil aswaq wannan siffa ta bakwai da Allah subhanahu wataala ai ita ce ta bakwai ko ta farko ta shida ce mu lissafa mu ga shahidan ta farko kenan ko mai sheda ta biyu mubashiran wannan duk sifofi ne da Allah ya sifanta annabi da su cikin at-taura ta uku hirzan lil ummiyin mai garkuwa da kariya mai ba da garkuwa da kariya wa ummiyai mutan makka kenan ko na hudu almutawakkil mai tawakkali na biyar ba mai tsacin rai bane ko kuma ba mai mummunan mu'amala bane na shida ba mai zafi bane sai na bakwai kuma ta bakwai ce wannan wala sakhabin fil aswaq sannan kuma ba mai hayagaga bane a kasuwanni ba mai daga muryarsa bane a kasuwanni kaji yana kwarwa yana hayagaga cikin kasuwanni kaji muryarsa anan kaji muryarsa a can ba dabi'ar annabi bace sallallahu alaihi wasallam baya yawan kwarwa kaji shi a kasuwa yana daga murya yana kwarwa yana hayagaga a maganarsa zaka ji ta cikin sauki cikin lumana cikin fahimtar juna ba mai daga murya bane ba mai shouting bane a inda yake kenan ba a so mutun ya zama in yana magana muryarsa kaman ta zama kaman ta babanin akuya ka zaman to mai matsakaicin murya in zaka yi magana musamman in zaka yi magana da dan uwanka musulmi ba a so ka daga muryarka ina ga wannan siffa ta bakwai din sai mu tsaya kanta sifofin da Allah subhanahu wataala ya siffanta manzansa da su a cikin littafin at-taura wanda Abdullah ibn Amr ibn al-As ya hakaito mana sun kai guda takwas yanzu kenan siffa ɗaya ta rage wacce ina ga zamu jinkirta bayani kanta sai Allah kai mu haduwa ta gaba yanzu kenan dai mun kai kan wata gaba wanda in mun zo ba sai mun koma baya ba sai mu dora daga inda muka tsaya abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi